mai sauraro sunana Yusuf Dadaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM a kai tsaye na nan babban kotun jiha mai lamba daya karkashin babban jojin Kano mai shari'a Nura Sagir Umar inda daga yanzu zuwa kowane lokaci ake saran za a kirawo wata kara ko kuma wata shari'a wadda Kwamarat Bello Basi Fage ya shigar yana karar hukumar Karota dangane da yanda ya zargi jami'an hukumar suna kama masu babura masu kafa biyu waɗanda suka yi goyo ana kai su ana kulle wannan baburan nasu daga ƙarshe ana yi wa mutanen nan tara to daga yanzu zuwa kowane lokaci kamar yanda na faɗa za a kirawo ita wannan shari'a kuma kai tsaye muna tare da shi mai ƙara a kunshin ita wannan shari'a Kwamarat Bello Basi za mu so mu ji dalilin da yasa ka shigar da ita wannan ƙarar
wato suna tare mutane ne akan mashina idan sun dauko mutum daya a mashin ba tare da sun tantance cewa mutum a chabe yake yi ko kuma ƴan uwansu da abokanan arziki suka dauko ba su kama mutum su kwaci mashin din shi su tuka su kai office din su su ajiye ba za su baka mashin din su mashin dinka ba sai ka biya abin da suka ga dama suka rubuta maka da sunan tara wanda duk waɗannan abubuwa guda uku da na lissafa maka tun daga kan kaman goyen mashin din zuwa kan tuka abin hawan mutum da suke su kai office din su su ajiye zuwa kan tarar da suke ci duka akwai hukunce-hukuncen kotuna da dama da ya hana su aiwatar da irin waɗannan al'amuran to amma abin ban mamaki muka ga cewa an take umarnin kotu ana yin abin da aka ga dama
yanzu baka ganin kamar a baya kamar majalisa ta taɓa yin doka akan cewar shi goyen nan ma haramun ne
eh ai in ka lura wannan doka idan ka tsaya ka kalli irabin ta yanayin yadda masu shari'a suka magana suna magana ne tana magana akan ataba kuma koda wannan ne ai mai shari'a Justice Nasiru Saminu na babban kotun jihar Tini ya riga ya yi hukunci cewa ba su da iko su kama mutum idan ya yi goyo akan mashin in ka kalli a shari'ar wacce suit number din take ke sakin layi 424/2017 mai shari'a Justice Nasiru Saminu ya haramta musu kama mutum idan ya yi goyo a mashin kuma mu a fahimtar mu babu wani mutum da yake bayan dokar kotu kowane mutum ko dokar kotu gaba take da shi a cikin dokar mai shari'a abin da yace a declaration that the arrest and the imposing the fine on motorcycles including the said plaintiff carrying another person other than for commercial purpose is ultra vires null and void and unconstitutional kaga wannan mai shari'a tin ya riga yayi bayani cewa ba haƙƙin su bane ba su da damar da za su kama mutum idan ya dauko dan uwansa akan mashin wanda mu a fahimtar mu babu wani mutum da yake gaban umarnin kotu kowane mutum umarnin kotu gaba yake da shi hakan ne yasa muke gani ba zama ake na awan igiya ba wannan ne yasa muka dawo gaban mai shari'a akan mai shari'a ya sake duba waɗannan abubuwan da suke faruwa ya ga shin cewa me ya kamata a yi wa waɗannan mutanen shin suna da ikon su yi aiki a gaban umarnin kotu ne ko kuma a bayan umarnin kotu
to mai sauraro Kwamarat Bello Basi kenan wanda shine ya shigar da wannan kara gaban babban jojin Kano Justice Nura Sagir Umar kuma ina iya hango shi lauyan hukumar Karota a cikin kotu a daidai wannan lokacin da zarar an fito daga wannan zama da za a yi a wannan kotu za mu ji martanin ita hukumar Karota ta bakin lauyansu sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM sai na sake dawowa a karo na biyu
amma kuma da samun da ke wani wakil a kudu